الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين ولا عدوان إلا على الظالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين سبحانك اللهم لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم ربنا آتنا من لدنك رحمة وهيئ لنا من أمرنا رشدا يا أيها المسلمين السلام عليكم ورحمة الله وبركاته من غوديا غا الله سبحانه وتعالى من قوى من قومي shine ya hada mu a wannan masallaci mai tarin albarka masallacin itiqanul qur'an da yake nan kwanan jaba cikin garin Kano a wannan rana ta litinin wanda yau biyar da watan rabi'ul thani hijiran manzon sira alaihi salatu wassalam daga makka zuwa madina 1441 wanda ya dace da biyu ga watan 12/2019 darasin da zamu yi a yau shine darasi na 22 a cikin wannan littafi mai tarin albarka sharhul manzumat al-hayya ila al-imam Abubakar ibn Abi Dawud rahmatullahi ta'ala alayhi ma wanda al-imam al-Fawzan hafizahullahu ta'ala yayi sharhi da ta'digi muna shafi na 56 a kusan fakara ta kusan karshe yace wa yusamma bis-siddiq muna magana akan sayyidina Abubakar wanda Abubakar shine alkunyar da yafi yin fice da ita amma mu ambata sunansa Abdullahi to yace wa yusamma bis-siddiq ana kuma kiransa da sunan as-siddiq yace wa darajatu as-siddiqin ba'da al-anbiya mataki na siddiqiyya to bayan ainihin annabawa ne qala ta'ala Allah subhanahu wa ta'ala yace wa man yuti Allah war rasul wanda dai ya da'a ga Allah subhanahu wa ta'ala ya da'a ga manzo alaihi salatu wassalam فأولئك مع الذين أنعم الله عليهم تولن سنة تارد واند الله ينئم غريسو من النبيين دقع النباوة والصديقين دكم صديقين والشهداء دكم شهيدين والصالحين دنقر تتنباي وحسن أولئك رفيقا wannan ya kyautatu su zama ainihin abokanai to idan muka duba as-siddiq ala wazni fi'il siddiq fi'il wannan tana daga cikin siga ta mubalaga ma'ana an kai karshe a wajen duk abinda za a fada ba wannan sai yake cewa was-siddiq huwa kathiru siddiq idan aka ce as-siddiq shine mai yawan gaskiya wal mubalighu fi siddiqi wanda ya kai karshe a wajen gaskiya qala sallallahu alaihi wasallam manzo alaihi salatu wassalam yace la yazalu ar-rajulu yasduqu mutum ba zai gushe ba yana yin gaskiya wa yataharra as-sidqa yana kwatanta gaskiya hatta yuktaba inda Allahi siddiqan a sai an rubuta a wajen Allah cewa wane magaskaci ne wane mai gaskiya ne to daga ran da kuma Allah sai ya samu wannan tambarin to shikenan sun wara takuri an gama in har Allah ya buga tantafi wani siddiqi ne to ba zai taba zama makareci ba to shine mallan yake nuna mana wannan hadisi sai na Abubakar in ba ku manta ba malamai sun yi bayani cewa abin da yasa aka yi masa laqabin as-siddiq na farko a jahiliyya saba a taba sanin shi dama da ƙarya ba akwai wanda zaka samu cewa kafin ya musulunta ba lalle bane ka same shi da nagartattun halaye to amma manzo alaihi salam a cikin wani hadisi yake cewa khiyarukum fil islam khiyarukum fil jahiliyyati idha faquhu, zababbunku a musulunci sune zababbunku tun a jahiliya idan suka fahimci addini. Na sha faɗa mana cewa akwai wa'insu ɗabi'u da ya zamo kyauta ce ta Allah ba su da alaƙa da karatu. To da gaskiya akwai gaskiya. Gaskiya sifa ce da Allah yakan ba wanda ya so a cikin bayinsa. Za ka iya ganin wani mutumin ƙauye ne ko ahalarin nan bai yi ba, amma da wahala ya maka ƙarya. To akwai kuma wanda zai fito a matsayin malami, amma idan ya maka zuƙi ta malle sai ka dafe kai. A cikin maganganu goma da zai faɗa maka, wallahi da wahala ka samu cewa shida gaskiya ne, ƙarshe ka samu uku ne gaskiya idan an dace. Kuma ana an san sanannu ne, akwai wanda za ka ce in dai malam wane ya faɗi magana to kai kaffa-kaffa. Akwai wanda an jarabe su da wannan. Kaga da a ce karatu yake sa mutum ya saitu, sai a ce malamai sun fi gaskiya. Yawwa, saboda haka kenan da yawa za ka ga akwai wanda bai yi karatu ba, amma Allah ya ba shi nagarta. Kun ga daga cikin abin da muka sha faɗa, Allah da kansa yake cewa Allahu a'lamu haythu yaj'alu risalati ko risalata. Allah subhanahu wa ta'ala shi ne sai inda yake sa saƙonninsa. Allah ya zaɓi al'ummar Larabawa a cikin sauran al'ummatai. Da wahala ka samu Larabawa da ƙarya tun a jahiliyarsu. Kun sha ji ƙissar Hiraƙal da Abu Sufyan, lokacin da wannan tawaga ta je fatauci a wajensa, ya ji labarin sun zo cewa ga wata jama'a daga Makka. To shi ne ya ce a zo masa da su. Aka zo da su, yake tambayar su yanzu a cikin kuwane ne ya fi kusace na zumunci ga wannan da yake da awar shi annabi ne, yana nufin manzo alaihi salatu wassalam. Abu Sufyan ya ce shi ne ya fi kusace da shi. Kun ga sai ya kawo shi gaba gare shi, sai ya maida abokan tafiyar a baya, ya ce to ina so zan yi maka tambayoyi. Kun ga ya dinga yi masa tambayoyi har tambaya 11. Ya yi ta tambayarsa duk abin da ya faɗa zai faɗi yadda abin yake. Da ya masa tambaya cewa ya mu'amala take tsakaninku ta fuskan cika alƙawari, ya ce to a nan ne ya so ya samu wata 'yar gaba, yake cewa to lallai duk abin da muke alƙawari yana cikawa. To a yanzu mun yi alƙawari na tsagaita wutar yaƙi mu da shi, ban sani ba ko zai cika. Ya ce to a nan ya samu 'yar gaba da ya ɗan soka wata magana. Amma duk abin da ya faɗa, wato shi yana jin kunyar a ce a rayuwarsa an yi kai to ya yi ƙarya, yana fa mushrikinsa kafin ya shigo addinin musulunci. To wannan shi ne halin mafi yawan al'ummar Larabawa. Mutane ne magaskata, to ballantana kuma ainihin a ce wanda suke zaɓaɓɓun ciki sahabban manzon Allah sallallahu alaihi wasallama. To za ka samu Allah subhanahu wa ta'ala ya yi musu wannan. Shi yasa sai na Abubakar shi Allah ya masa abubuwa guda biyu. Banda tsagwaron gaskiyarsa da aka san shi da ita, to kuma mai gaskata dukkan abin da manzo Allah ya zo da shi ne. Kun sha jin kissan Isra'i da Mi'raji, lokacin da manzo alaihi salam yake ba su labarin an yi tafiyar dare da shi daga Makka zuwa Baitul Maqdis, sannan kuma aka yi tafiya zuwa sama da shi. Sayyidina Abubakar baya nan a lokacin, suna ta Allah Allah Abubakar ya zo, yana zuwa aka ce to yanzu shikenan karkade kunna kaka ji abin da mutumin naka ya faɗa, kai ka ce duk abin da ya faɗa gaskiya ne. To yanzu fa duba cewa ya dare ɗaya aka tafi da shi daga Makka ya je Baitul Maqdis, aka tara masa annabawa ya jagorance su sallah, sannan aka tafi saman 7 da shi, sannan ya dawo kafin gari ya waye. Me za ka ce? Ya ce ina gaskata shi akan abin da mahaifi wannan. Ya ce in dai shi ya faɗa na yadda na gaskata. To shi yasa ya zama as-siddiq. Saboda haka mai kaiwa ƙarshe ta fuskan gaskiya da gaskata manzo alaihi salam. Yace thumma min ba'dihi Umar Faruq, sannan bayansa sayyidina Umar wanda yake wato ainihin raba gardama. Wasummiya bil Faruq, an ambace shi da suna Al Faruq, li'anna Allah, saboda Allah subhanahu wa ta'ala farraqa bihi bainal haqqi wal batil, Allah ya rabe tsakanin gaskiya da ƙarya ta hanyarsa. Lamma aslama ba'da hamzata, yayin da ya musulunta bayan sayyidina Hamza. Itazzal islamu bi islamihima, addinin musulunci sai ya bunƙasa da musuluntar su. Wa qabla islami Hamzata wa Umar, kafin musuluntan sayyidina Hamza da sayyidina Umar, kana almuslimuna mustad'afin, musulmi sun zama raunana, wa muktafina fi daril arqam, kuma suna boye a wani gida da ake kira darul arqam, wanda shine makaranta ta farko a tarihin addinin musulunci. Falamma aslama Hamzatu wa Umar, yayin da sayyidina Hamza da sayyidina Umar suka musulunta, kharaju ma'ahuma, sai musulmi suka fito tare da su biyun ila al-masjidil haram, yazo masallaci mai alfarma. Wa kana la ahada yaqrabuhum, kuma ya zama ba wani wanda ya isa ya tunkare su ya kusace su, su musulmi. Wa ma'ahum Hamzatu wa Umar, alhali ga sayyidina Umar ga sayyidina Hamza tare da su radiyallahu anhuma, Allah ya gara musu yadda. Hina idan a wannan lokaci azzallahu al-islam, Allah sai ya bunƙasa musulunci ya buwa yadda shi bihi ma ta hanyar su. Wa qala ibn mas'ud radiyallahu anhu, Abdullahi dan mas'ud Allah ya kara masa yadda, yace ma zilna a izzatan, bamu gushe ba wanda muke madaukaka masu samun buwaya, mundu aslama Umar, tun da sayyidina Umar ya musulunta. Wannan sahabi ne dan Makka, daga cikin as-sabiqun al-awwalun, yake fadin wannan magana. Fa azzallahu bihi al-islam, Allah sai ya bunƙasa musulunci ya buwayar da musulunci da shi. Walidhalika summiya bil faruq, shi yasa aka ambace shi al-faruq. Kada mu manta cewa musuluntar sayyidina Umar ma ka iya cewa addu'a ce ta manzo alaihi salatu wassalam, tunda kun ga shi addu'a yace Allahumma a'izzal islam bi ahadil umaraini, ya Allah ka bunƙasa wannan musulunci da ɗaya daga cikin Umar guda biyu. Yana nufin Amr ibn Hisham shine Abu Jahl ko kuma Umar ibn Khattab. Manzon Allah saboda ya kalli matsayinsu da karɓuwarsu da jajircewarsu, duk wanda ya musulunta a cikinsu to musulunci zai samu gata. Shi manzo alaihi salatu wassalam a matsayinsa na uban tafiya ga baki ɗaya, akwai abubuwan da dole zai kau da kai ya ji kaman bai ji ba, ya gani kaman bai gani ba, to amma su sahabbai saura ba za su haƙure ba. Da yawa za ka ga cewa inda tafiya ce ta addini, to shi shugaba duk inda yake galibi zai kau da kai daga wasu abubuwa, ko ba komai akwai hikima ta ɗorewa wannan jagoranci. Da za a zo a murtsike shi wannan shugaba, an murtsike tafiyar gabaki ɗaya, to amma shi wanda yake mabiyi ne, ko da za a ce nasamalla an cutar da shi, to Allah zai samar da wani ma wanda ya fi shi. To shi sanya sayyidina Umar addu'a ce ta manzo alaihi salatu wassalam. Kada ku manta kafin shigowarsa addini, irin tsaurinsa, kamar yadda malaman sira suke ta, akwai lokacin da yadda ki ƙanwarsa abin nan mai sunanta Fatima ko? Fatima binti Khattab, sai dai da ke ta hajjinin jikinta ya zuba saboda ya ji labari ta musulunta. To amma Allah da ya zo ya kurara masa musuluncin, to sai zama kuma shi kenan, ba abin da yake da mutunci a wajensa sai musulmi da addinin musulunci. Sai ce wa huwa al-khalifatu thani, kuma shi ne khalifa na biyu. Wa huwa afdalu sahaba, shi ne mafificin sahabbai bada Abubakar ne Siddiq, bayan sayyidina Abubakar mai yawan gaskiya mai yawan gaskatawa, kama fil Bukhari wa ghairi, kamar yadda yake a cikin sahihul Bukhari da waninsa. Wa huma wazira rasulillahi sallallahu alaihi wasallam, kuma su biyun nan su ne wazirai, su ne mataimaka ga manzo alaihi salatu wassalam, ayil mustasharani lir rasul sallallahu alaihi wasallam, su ne masu ba da shawara ga manzo alaihi salatu wassalam. Sai ce wal wazir, abinda yake nufi da al wazir, huwa al mu'azir wal mu'ayyid li waliy al amr, shine mai taimakawa mai karfafawa ga shugaba wanda yake majibincin al'amari. قال الله الله سبحانه وتعالى جل وعلا يفدا في موسى اتكين شأنين النبي موسى يتي وجعلنا معه أخاه هارون وزيرا سي muka sanya dan uwansa annabi Haruna tare da shi ya zamo mai taimaka masa mai agaza masa yu'aziruhu yana taimaka masa da anna Musa da rabbahu faqala saboda annabi Musa alaihi wa ala nabiyina salatu wassalam ya roki ubangijin sa yace waj'alli waziran min ahli ya Allah ka sanya mun mataimaki daga cikin dangi na najini sai yace haruna akhi Allah ka sanya haruna dan uwana wanda mun fada wan annabi Musa ne alaihi salam wasu dai uban su daya kuma shekara daya ne ma tsakanin su kama anna na'am yace ushdud bihi azri ya Allah ka karfafa dantse na da shi wa ashrikhu fi amri kuma Allah ka shigo da shi a cikin al'amari na ma'ana shi ma ka bashi annabta shi yasa malamai suke cewa babu wata yan uwantaka a duniya da tayi amfani kamar yan uwantaka Musa da Harun a ce annabi yayi addu'a a ba dan uwansa annabta annabta shine karshen abin da Allah zai wa dan adam dukkan ibadar da zakai ba zaka iya samu annabta ba a ce saboda ibada tsawaro in zaka yi shekarun duniyan nan cikin da akai duniya hatta kare kiyamul laila kake ba hutu azumi kake ba shan ruwa ba runtsawa kullun ibada to ba zaka zama annabi ba eh ka zama wali in Allah sa aka dace amma dai ka zama annabi a wannan sai warata ku da an riga gaba to saboda haka amin wannan shi ke nuna ashe ba karamin mutum bane ba mai matsayi za a ce ya zamo kusa da babban mutum yace hadha huwa alwazir wannan shine waziri allazi yusharaku fi ra'yi wanda ake shigar da shi a hada shi a cikin duk wani wato ra'ayi wa yu'aziru waliy al'amr kuma ya taimaka wa majibincin al'amari wa yushiru alayhi bin nushi ya dunga yi masa nuni ta hanyar nasiha yace fa abubakar wa umara da abubakar da umar wazira rasulullahi sallallahu alaihi wasallam sune waziran manzo alaihi salatu wasallam ma'ana sune ba su ba shi shawara kuma ka'ida ta rayuwa duk wanda za a nemi shawarar sa akalla sai ya samu sifofi guda biyu ya zamo yana da ilimi yana da addini to sannan ana buƙatar gogewa ta rayuwa domin ilimin sa shi zai sa ya ba da kyakkyawar shawara ta mahangar addini sannan kuma addinin sa shi zai sa ba zai ha'inci ba yanzu akwai wani kida yana da ilimi da gogewa amma ba shi da addini da za a nemi shawarar sa ya san kaza ne maslaha to amma baya so wannan da ya nemi ya ba da shawaran ya ci nasara a wannan tafiyar sai ya masa dungu sai ya masa gurun-gurun to amma addinin mutum ba zai bari ya bada gurgur shawara shi yasa duk wanda zaka ga an ce wani abokin shawara ne ko ka ce advisor to ya kamata a ce na farko wannan bangaren da ake so ya bada shawara yana da ilimi kun san yanzu rayuwa ce ake ta kwashi kwara sai kawai ka ji an ce mai ba shugaban kasar shawara mai ba gwamnati shawara mai ba chairman shawara wani ma sai ka samu tsohon dan kwaya ne bai gama wurtsakewa daga kwayar ba amma wannan sai ya ce shi ne ke ba da shawara me yasa aka ba shi wannan saboda ya taka rawa a wannan siyasa a wajen cin zabe shikenan shawara ake so bayan a'a kujerar dai saboda dan maikon ya zama ya taba amma wallahi wani har shugaban kasan ya sauka har gwamnan ya sauka ba za ka da shawara ta kirki wanda za a ce guda ɗaya take a bayar ba yayi wani ba ma dole ya ganshi ba kawai dai sunan kujeran ne wani sai ka samu cewa shi kansa yana bukata a ba shawara amma ko zai ce shi ne bai ba da shawara shi kansa rayuwar tasa akwai tangarda amma kuma sai a ce shi zai ba da shawara don Allah ya za a ce makahu yi makahu jagora dawfa qalib wal matlub kaka sai a fada cikin rami duka baki daya to zaka gane matsayin Abubakar da Umar ku duba lokacin da aka yi yakin Badar su kadai manzon Allah ya shawarta ga duk sauran sahabbai ku duba sayyidina Abbas ko da kika aita sayyidina Abbas shi a wannan daren ma zaka yi cewa yana matsayin fursuna yaki da aka kama domin shi ya ma fito da zimmar yaki amma dai tilin sa masa akai kamar yanda mun karanta a sira a baya to amma dai akwai sauran manyan sahabbai amma manzon Allah babu wanda ya shawarta sai Abubakar da Umar saboda yabawa da addinin su da yabawa da ikhlasin su da kuma zurfin tunanin su su ya shawarta kuma kasancewa ɗan adam ne ba wahayi ake musu ba, kowa zai faɗi abin da yake gani ta fuskar hasashensa da basirarsa. Wasu suna hasashen cewa shawarwari da ɗan adam zai bayar banda ilimi banda addini, to wani lokaci akwai tasirin halayya. Kun gane abin da nake nufi? Akwai tasirin halayya banda ilimin banda addini, ma'ana akwai mai laushi-laushi, akwai mai kaushi-kaushi. To za ka samu shi mai laushi-laushi sai ya bada mai ɗan laushi-laushi, mai kaushi-kaushi shi kuma sai ya bada mai kaushi-kaushi. Shi ne abin da ya faru. Kun ga Sayyidina Umar lokacin da aka shawarce shi, ya kake gani? Na farko Sayyidina Abubakar aka fara, ya sai ya ma'aikin Allah, ‘yan uwanmu ne, danginmu ne, shawara ta a ɗora musu fansa su biya, shikenan a sake su ta yi su musulunci daga baya, kuɗin da suka bayar kuma addinin musulunci ya ƙaru da shi. Sayyidina Umar fa, ya sai ya ma'aikin Allah, kai ka san cewa arna ne, su suka ci mutuncinka, suka ci mutuncin addini. Bai kamata mu so mu karɓar rufa-rufa tun daga farko ba. Sai ya ambaci ɗan uwansa ya ce, ni ka ba ni wane, ka ba wane wane, ka ba wane wane, duk ambaci makusanta, kowa ka ba shi ɗan uwansa zai fille masa kai. A san cewa dan Allah muke da gaske muke. Kuma Allah ya goyi bayan Umar, ya ce, ma kana li nabiyyin an yakuna lahu asra hatta yuthkhina fil ard. Bai kamata ga wani annabi a ce ya so mu kan fursunonin yaƙi ba, face sai ya jika ƙasa da jinin arna. Turiduna ardu duniya, yanzu ku dan amfanin duniya kuke nufi, yan fansar da za a bayar? Wallahu yuridul akhirah, lahira Allah subhanahu wataala ke nufi. To saboda haka dai Sayyidina Abubakar da Sayyidina Umar sun taka rawa ba ta wasa ba. Shi yasa Allah da kansa yake cewa wa shawirhum fil amr, ka shawarce su a cikin al'amari. Kuma Allah ma ya dunkule mu'minai ya ce wa amurhum shura bainahum, su musulmi al'amarin su shawarwari ne a tsakaninsu. To ko ba komai, ko kai yanzu dan Allah a ce ka taba zama tsohon mai ba ce ya man shawara, ya kake ji? Tsohon fa ba sabon ba, ta ce tsohon mai ba gwamna shawara, kaga likafa ta yi gaba. To a ce tsohon mai ba shugaban kasa shawara, na tabbatar ko taro aka zo aka gabatar da kai, MC bai faɗi wannan ba sai ka ji ya tauye ka, ka ce to da Allah nan gaba idan zaka gabatar da ni, ai ka san fannin rika matsayya baya, eh ka rika cewa tsohon kaza, ma'ana a san babban mutum ne. To ina ga a ce mai ba manzo alaihi salatu wassalam shawara, wannan matsayin da wani yake ba? Ko iyalan aka tsaya, wallahi an yaba da hankalin mutum da addininsa da gogewarsa da zurfin tunaninsa. Amin amin. Yace kama anna Haruna waziru Musa, kaman yanda annabi Harun shi ma wazirin annabi Musa ne mai ba shawara alaihi salatu wassalam, tsira da aminci Allah ya tabbata gare su. Yace kaulun nabin fadan mawallafin wannan waka rahimahullahu ta'ala, yace thumma Uthmanu narjahu, sannan sayyidina Uthman wanda yake mai rinjaye. Yace as-salisu fil fadli, na uku a cikin falala, huwa Uthman radiyallahu an, shine sayyidina Uthman Allah ya kara masa yadda. Wa huwa min awwalis sabiqin al-awwalin, wa huwa min quwalis sabiqin al-awwalin, wannan quwal ne, quwal jam'u awwal, wato kaman kace min awaili. Yace wa huwa min quwalis sabiqin al-awwalin ila al-islam, yana daga cikin na farko farkon marigaya na farko zuwa ga addinin musulunci. Hajaral hijrataini, yayi hijira har guda biyu. Hajar ila al-habasha, yayi kaura zuwa habasha. Wa hajar ila al-madina, kuma yayi kaura zuwa madina. Kuma za mu gane cewa wannan kaura da yayi zuwa ainihin habasha tare da ƴar manzon Allah sallallahu ta'ala alaihi wa sallama da yake aure da ita, kaga wannan ba karamin matsayi bane ba, domin wanda suka yi hijira biyun nan kaɗan ne daga cikin sahabbai lissafa su ake da yatsu. Wa anfaqal amwala, kuma ya ciyar da dukiyoyi fi sabilillah a cikin sha'anin taimakon addinin Allah. Ku duba lokacin jeshul usra kamar yadda za mu zo nan gaba. Manzo alaihi salam din yakin da za a tafi sai ya ba garas saboda jin tsoron munafukai da suka saje da musulmi. Manzo Allah sai ya dinga tambaya kamar misali inda za a kai yaki daga nan zuwa gabas, irin ka ce can gabas. Manzo Allah sai ya dinga tambaya yanzu daga nan kamar zuwa wajen da zai yi wajen kilomita nawa ko zai kai mil nawa. To munafukai za su shako cewa to kila can za a yi, sai su je can su fesa, to sai su ga anyi gabas. To amma jeshul usra lokacin za a yakin Tabuka saboda tsananin da ake ciki, manzon Allah fede bire har zai laye faɗi komai ya nemi a zo a taimaka. Ku duba sayyidina Usman, manzon Allah ya yi wannan ya kawo kusan dinari 1000, aka sake ya kawo 1000. Nikan faɗa a yi gwari-gwari don ka gane kasan ba ƙarfin kuɗi ba ne. Dinari yanzu ba zai kasa naira 60,000 ba, ƙarancinsa kenan dinari ɗaya. To ce 60,000 sau 300,000 ka buga ka ga cewa nawa za su baka. Wannan ƙaranci ne. To sannan bayan nan ya ɗauko raƙuma masu sunan raƙuma aƙalla 1,000 ko kuma raƙumi 900, doki 100 ya baya. Sannan kuma ya shirya mutane 70, kowa da raƙumi da abincin da zai ci da wanda zai bari gida har ya dawo. Kai ka san wannan ba ƙarfin aiki ba ne, kwane mutum. To saboda haka ya ci yadda dukiyarsa ba ciyarwa ta wasa ba. Shi yasa manzon Allah da ya ba da wannan kuɗin ya ce ma darra Usman ma fa'ala ba'da yau, dama zai wani abu to ba komai kawai. To sai ce wa hafara bi'ira ruma lil muslimin, kuma shi ne wanda ya zo ya tona bi'ira ruma ga musulmi. Nan malam ya ambata cewa ya tona ainihin wannan rijiya. Yace kana sallallahu alaihi wasallam, manzo alaihi salatu wasallam yace man yafiru hadhal bi'r, waye zai tona wannan rijiya, walahu aljanna, ainihin aljanna ta tabbata gare shi. Wasu na ganin ita wannan rijiya daban take. Manzo alaihi salatu wasallam ya nemi a tona ta saboda abin da yake buƙatar kuɗi, kuma manzo Allah yace Allah zai bashi aljanna. Sai da Usman ya tona. Wasu daga ni a ita dai wata rijiya ce ta bayahude wanda yake tsawwala wa musulmi. Sai da Usman ya zo ya sai ta ga baki daya, yace kuma a shafi sabilillah. To sai yake cewa fa hafaraha Usman radiyallahu an, sai da Usman Allah ya kara masa yadda, sai ya tona wannan rijiya. Wa awqafaha lil muslimin, ya waqaftar da ita kuma ga musulmi. Wajahaza jayshal usra, kuma ya shirya wannan runduna ta yakin Tabuka, bikamilihi ga baki daya, min malihi daga dukiyarsa. Huwa allazi tawalla al-khilafata, shine wanda wato ya jagori ko kuma ya jibinci halifantaka ba'da Umar, bayan sayyidina Umar, bi ijma'i ahli shura, da haduwan dukkan ahli shura. Na'am ashabus, na'am ashabis shura, wato annabin ma'abota shura, ma'ana mutane kwamiti na mutane bakwai wanda sayyidina Usman ya nada. Allazina ahida ilaihim Umar radiyallahu an, wanda sayyidina Umar wato ya dora musu alƙawari na nauyin tantance shugaba. Fa bayahu, sai suka yi masa mubaya'a. Wa bayahu almuslimun, kuma duk musulmi gabaki daya su ma ainihin ya zamo sun yi masa mubaya'a. Yace wa huwa aidan zawju bintai rasul sallallahu alaihi wasallam, kuma dai shine mijin ƴaƴan manzo alaihi salatu wasalam, ruqayyatu wa ummu kulthum, da ruqayya da ummu kulthum. Walidhalika yusamma dhannurain, shi ya sanya ake kiransa dhannurain. A wani asar ma lokacin da a ruqayya ta rasu aka aura masa ummu kulthum ita ma ta rasu, manzo Allah yace law kana indana thalitha la zawwajnaka iyyaha, damuna ta uku da mun aura ma ita kuma a duk tarihin duniya ba wanda ya auri ƴaƴan annabi biyu sai shi kosa shi yasa saboda hasada ɗin shi'a sai suke cewa ai ummu kulsum da ruqayya ƴaƴan tsohon mijin khadija ne bayan manzon Allah bane saboda suna ganin ya samu daraja a ce auri ƴaƴan manzon Allah eh sun yi da ya auri ƴaƴan khadija biyu amma ba ƴaƴan ainihin manzon Allah bane kaduba bakar hasada to dai kul mutu bi ghaibikum eh an riga an gama kurin kus ba wanda zai dawo samu wannan fallar daga shi shikenan to shi yasa ake kiran shi zannuraini li'annahu tazawwaja bintay rasul sallallahu alaihi wasallam domin shi ya auri ƴaƴan manzo alaihi salatu wassalam ku duba lokacin da ya zamo yana jiyan ruqayya a lokacin yakin badar kasancewa ya zauna da izinin manzo alaihi salatu wassalam jiyar matarsa kuma ƴan manzo alaihi salatu wassalam kun ga bai samu ya je yakin badar ba saboda wannan matsala ma'ana saboda wannan wato ainihin hali to amma yadda aka ba kowa rabon badar shi ma haka aka ba shi ma'ana abinda aka ba duk wanda ya je badar na ganima shi ma haka aka ba shi domin daidai yake da wanda ya je badar shi yasa yadda aka ambaci kowa daga cikin badariyun to shi ma daga cikin badariyun domin abinda ya da izinin manzo alaihi salamu yayi amma niyya sai ga cewa ya je yaki inda kowa ya je yaki amin amin to saboda haka malam yace walamma arsalahu rasulullahi sallallahu alaihi wasallam yayin da manzo tsira da amincin Allah su kara tabbata a gare shi ya aike shi ila makka ya zuwa makka yufawidul mushrikina domin ya tattauna da mushrikai wa ushi'a annahu qutil kuma aka yada cewa wai an kashe shi baya alahur rasul sallallahu alaihi wasallam bi yadihi manzo alaihi salam sai ya masa mubai'a da hannunsa mai albarka wa qala yace hadhihi li usman ya daga hannu yace wannan hannun usman ne sai ainihin ya tafa watan matil bai'atu wannan bai'a ta cika wa huwa ghairu hadirin alhali baya kusali annahu fi makka domin shi yana makka a wannan lokaci da umarnin manzo alaihi salam nan ma su azziwan baya baƙaƙe masu baƙaƙen kaya da baƙin hali wai sai suke cewa wai ya gudu ba da shi aka bi atar ruwan ba wai abinda saboda shi ba aka yi wannan ne shi ne saboda shi aka yi wannan kuma sai a ce wai ya gudu to ya gude tafi ina ai shi jinjina ya kamata a yi masa tunda yanzu shi ya tafi ma a cikin arna zalla a makka a lokacin ba wani wanda zai iya fitowa ya kare wani abin da za a yi masa to amma ainihin manzo Allah ya tura shi kuma ya je wannan sakon nasa aka zo aka ce an kashe shi manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce to tunda haka ne dole sai mun yake su akan su aka yi wannan tafa to kuma sai aka ce wai ya gudu nasallallahu salamatu wa lafiya abinda bahaushe yake cewa wanda yake neman ka da laifi ko ruwa ka fada sai ya ce ka tayar da kura kawai saboda ana neman ka da laifi to saboda haka shine malam ya faɗa yake cewa li annahu fi makka domin yana makka wa huwa alladhi kataba al-mushaf al-imam kuma shine wanda ya rubuta ma'ana wannan qur'ani wanda ake kira al-imam kun sani sayyidina abubakar a lokacin sa an rubuta qur'ani kofi daya an tara shi domin jin tsoran kada a rasa wani abu daga cikin alqur'ani wannan kuma wato wani tunani ne da Allah ya ba sahabbai mai kyau ba wai dan musu hada shi qur'ani ba suna so komai ya zama an tabbata da shi manzo alaihi salatu sayyidina abubakar ya kafa committee a bisa jagorancin Zaid ibn Thabit ya dora masa nauyin cewa shi zai bibiyi kirazan mazaje da abubuwa da aka rubuta qur'ani a wannan lokaci zaka samu wani wasu surorin a rubuta a kallon Allah ka fada na ragumi wasu a jikin dutse mai felan-felan wasu a jikin tankan dabino wani a jikin fata kaga wannan ba za a iya hada su a daure su wuri guda ba ya zaka hada tankan dabino da dutse da Allah ka fada ka daure su idan zaka daure littafi ba zai yi ba to saboda haka sayyidina abubakar yace a bibiyi kuma saboda adalcin sahabbai cewa duk ayar da za a rubuta to wanda yazo ya kawo ta yace ga ayar da ya haddace to kuma sai ya kawo shaidu guda biyu cewa wannan yadda ya rubuta ta tun a lokacin manzon Allah ya rubuta ta a haka da wannan dukkan aka tara alqur'ani aka rubuta shi to a lokacin an tara shi ne kun san lokacin da aka yi yakin yamama aka kashe muhaddatan qur'ani daruruwa wannan ya tada hankalin sahabbai cewa musamman sayyidina Umar ya ce ya kai Abubakar kai kokari ka tara alqur'ani wuri dai idan aka sake wani yaki da aka kashe muhaddata haka ina jin tsoron kada wani abu na alqur'ani ya sarwanta sai na Abubakar karbi wannan shawara aka zo aka tara qur'ani wuri daya to kuma daga baya sai aka soma samun sabani na karanta alqur'ani a wurare lokacin da aka yakin Armenia sai ya zamo aka samu sabani har ana samun sa'in sa wani sai qira'ati khairu min qira'atika wani ma yana ganin karatun wani ba lai tabbata wahayi ba wannan lokacin sayyida Umar ya wuce lokacin sayyida Uthman aka same shi to lallai ya kamata ya ruski mutane kada su yi sabani irin sabanin Yahudawa da Nasarawa a zo a rubuta kofis na Qur'ani a aika su manyan biranen musulunci kowane kofi tare da sahabi wanda zai koyar da mutane a tabbatar wannan shine abin da ya tabbata a wahayi to kun ga sayyidina Uthman yi wannan gagarumin aiki aka zo aka rubuta wannan kofis na wannan Qur'ani guda bakwai shekaru kusan 10 lokacin da muka je Egypt mun samu gidan tarihin su akwai ɗaya daga cikin kofis din tun na rubutun sahabbai illa iyaka da yake da yi photo sat dinsa a cikin takardu amma dai an wani katon abu ne wanda ina jin ya kai nauyin kilo 80 wanda aka rubuta haka za a ga rubutun ba za ka iya karanta ba in ba ka nasu ba yanzu inda ina da shi a misali abinda akwai hotonsa a cikin wani dan mujalla wanda suka ba mu a museum din taso ga shafuffukansa ga kuma yadda yake ainihin abinda ga baki dayansa to haka sayyidina Usman ya aika irin waɗannan kofis da kowane sahabi da ya zauna karanta ma ainihin mutanensa sannan kuma sai ya bar ɗaya a Madina to shi ake kira mushaful imam ma'ana mushaf wanda yake hannun halifa to kuma sayyidina Usman saboda ko kuma wato na ce sayyidina Umar lokacin da yake kan gadonsa na dare saboda kwarewarsa da kwakwalwarsa wancan kofi da aka rubuta lokacin sayyidina Abubakar yana hannun sayyidina Abubakar sayyidina Abubakar da ya rasu sai ya zama yana hannun sayyidina Umar to sayyidina Umar lokacin da yake kan gadon azali saboda kaffa kaffa wanda wannan gabar muhimmiya ce ya kamata dalibin ilimin santa zaka samu cewa yan shi'a har yanzu dai shi ma wannan gabar zagin sayyidina Umar ne wai sayyidina Umar saboda san kai wai da ya tashi wannan kofin Qur'anin digyarsa wanda sai ba a cikin sahabbai wai sai ba ya sahabsa hikimar ta sayyidina Umar ya bada wannan kofi a hannun sayyidatuna Hafsa radiyallahu anha saboda na farko matar manzo alayhi salatu wassalamu ce dai kenan abu na biyu ita bata daga cikin wanda za a nada halifa da sayyidina Umar zai kuskure ya ba wani daga cikin sahabbai rikon wannan sai a ce alama ce ta cewa yana so an dashi halifa bayan sa to sai ya rufe wannan kofar kaga dai ba za a ce za a nada Hafsa ta zama halifa bayan sa to sai ya bata ajiya akan duk wanda ya zama halifa bayan sa to shi za a ba shi sa anan da sayyidina Usman sai aika aka kawo masa shi to saboda haka da wani dan shi'a zai kawo maka waccan tatsuniyar tasa ko sai ka faɗa masa wannan amin amin to ainihin shine ya rubuta wannan mushaf yace al musamma wanda ake kira mushaf Usman wato abin nan mushaf na sayyidina Usman bir rasmil Usmani da kuma rubutu wanda aka yi lokacin sayyidina Usman allazi alaihi al masahiful yawm wanda qur'ani suke kansa kun san akwai ar-rasmul uthmani da ar-rasmul imla'i mun taba ambata a wata munasaba rubutun qur'ani daban rubutun imla'i daban sahabbai sun hadu akan wannan kakkab din su ba wanda ya saba yanzu kamar yadda muka buga misali in zaka rubuta as-salatu zaka yi alif lam sadi waw takuri haka zaka rubuta sai kai aluja akan waw to imma da rubutun larabci ne kaga zaka yi alif lam sadi lam alif takuri haka zaka rubuta in zaka rubuta azzaka haka zaka yi alif lam zaira kaula san wauta kuri haka zaka yi ko da ke wani sai ka ce kafin dan Allah ku dinga yi wa makarantun allo kara kuna zuwa kuna sanin irin su zaira su zadi yanzu wani in ka ce da shi faguje wallahi sai ka daure shi bai san faguje ba a garaba wanda ya kace kafo zai dan ci abin nan gani amma ka ce da shi faguje a wallahi sai dai a gani to ala kulli halin haka wannan rubutun yake tun daga wancan lokaci zaka samu alkitab akwai hadaddi akwai rababbe in ka hade rababbe za a ce da kai raba shi idan ka raba hadadde a ce da kai hade shi saboda haka haka zaka gansu zaka zo sunnata mai takuri da mai takase rahmata mai takuri takase ni'mata aina ma hadadde da rababbe bi isama shi ma hadadde da rababbe duk wanda zaka hada ba hadadde ba sai a ce a araba shi tun daga lokacin sa bai haka yake haka zaka haddace shi ba wata formula bace kace to in na gani wuri a'a ai sai ka tsaya ka je yan kura ka sayo allo yauwa ware da inda ka irin wannan abin da zaka yi kenan ka sayo korami ka sayo tawada ban tayar ka san korami to alhamdulillah masha Allah to alhamdulillah to saboda haka haka nan tsarin wannan rubutun alqur'ani yake haka nan aikin da shine wato ainihin abin da sayyida usman yayi yace fa fadailuhu kathiratun radiyallahu an falalolin sa masu yawa ne sayyida usman ka dauki kalma ɗaya ma kawai manzo alaihi salam yake cewa ala astahi min rajulin tastahi minhu almalaika yanzu ba zan ji kunyar mutumin da mala'iku ma suna jin kunyar sa ba kai ba yanzu mala'ika na jin kunyar ka kai sa'a bai daddan kare ka ba ma'aika to shi sai da usman mala'iku ma kunyar sa suke ku duba manzo alaihi salam ne yake zaune a gidansa alaihi salam ya janye farjallansa guiwoyinsa a waje sai na abubakar duk da cewa baban matarsa ne sallama manzo Allah ya ce shigo bai gyara zamansa ba sayyidina umar ya sallama shi ma baban matar manzo Allah ne manzo Allah ya ce shigo bai gyara ba amma sayyidina usman yana sallama manzo Allah sai tashi tsaye ya gaggyara ya jayi rufe korukan sai sannan ya ce a ce shigo sai da yazo ya fita da Aisha ta ce ya ma'aikin Allah ya abubakar ya sallama baka gyara ba ya shigo Umar ma haka amma Usman yana sallama sai daga tashi ka gyara ka rufe kafafunka to sai ya faɗi kalmar da na faɗa ashe ba zan ji kunyar mutumin da mala'iku ba suna jin kunyar sa ba daren da za a kashe shi ya tashi da azumin da ya saba yayi mafarki manzo Allah yake cewa Usman ko zaka zo ka sha ruwa a wajen mu Allahul musta'an to saboda haka inda magana sai za a ce a kawo komai na sirarsa na tabbatar da cewa zaman maki za a yi ba zama dai ba amma dai mawallafi yana dan tsakuro abubuwa ne domin buga bisali kawai sai sai kaulun nazim fadan mawallafi rahimahullahu ta'ala yace wa rabi'uhum khairul bariyati ba'dahum aliyun haliful khair bil khair muntahu yace wa rabi'uhum na hudun su khairul bariyati ba'dahu shine mafificin mutane bayan su aliyun shine sayyidina ali haliful khair abokin alkhairi wanda sun kulla kawance da alkhairi bil khair munjihu mai yin rinjaye ne ta fuskan alkhairi ko ka ce bil khair mumnihu duk akwai nusaka irin wannan ko kuma munjahu wanda ake rinjayarwa a yin nufin ta fuskan alkhairi thumma min ba'di usman fil fadl sannan bayan sayyidina usman a cikin falala ali ibn abi talib sayyidina ali ibn abi talib amirul mu'minin wanda shine sarki mu'minai ibn amir rasul sallallahu alaihi wasallam dan babban manzo tsira da amincin Allah su karanta fata gare shi wa zawjubnatihi Fatimata, kuma shine mijin yarsa na Fatima. Allah ya kara musu daga baki da Allabi qala lahu an-nabiy sallallahu alaihi wasallam, wanda manzo alaihi salatu wassalam ya fada a cikin sha'anin sa, yace amma tarda an takuna minni bi manzilati Haruna min Musa, yace shin yanzu ba ka so ka zamo a wajena kaman matsayin Haruna a wajen annabi Musa, illa annahu la nabiyya ba'di, sai dai ni babu wani annabi a bayana. Wannan wai tana daga cikin gabar da masu limamai 12 wai suke ma ahlus sunna hujja, to wannan ma shi ya nuna ali shine halifa bayan manzon Allah. Sai mu ce kash kun daba a gar ba ku gano bakin zaran ba, domin ku je ku tambayi tarihi da Musa da Haruna waye soma rasuwa. Haruna ya soma rasuwa sannan annabi Musa, da a ce annabi Musa ya soma rasuwa to sai a ce an samu kofa cewa to kenan hadisin yana nufin ainihin manzon Allah yana wafati ali ne bayan sa. Ina jin malam zai kawo mana dalilin abin da ake nufi. Yace hadha fi ghazwati tabuk, wannan ya faru ne a lokacin yakin Tabuk. Lamma khallafahu sallallahu alaihi wasallam fil madina, yayin da manzo alaihi salatu wassalam ya halifantar da shi a Madina, shakka alaihi, sai abun ya zamo yayi tsanani gare shi an ya takhallafa, shi ya zamo ya zauna duk mutane sun riga sun tafi yaki a bar shi a baya. Fan nabiyyu sallallahu alaihi wasallam aqna'ahu, manzo alaihi salatu wassalam sai ya gamsar da shi. Wa qala lahu, sai ya ce anta minni, kai a wajena, bi manzilati Haruna min Musa, kaman matsayin Haruna ne a wajen annabi Musa. Me manufar wannan maganar? Malai ya ce li anna Musa, domin annabi Musa lamma zahaba ila mau'idi rabbihi, yayin da ya tafi zuwa ga alƙawarin ubangijinsa, istakhlafa Harun, sai ya halifantar da annabi Harun. Wa qala lahu, sai ya ce da shi ukhlifni fi qaumi, ka zauna ka kwafe makwafina a cikin mutanena. Sai ce istakhlafa annabiyyu sallallahu alaihi wasallam aliyan, manzo alaihi salatu wassalam sai ya halifanta da sayyidina Ali radiyallahu anhu, Allah ya kara masa yadda min ba'dihi, ainihin a bayan sa. Fi hadhihi nazila, a cikin wannan sha'ani, ma'ana wannan abu da ya sauka na yaki, la annahu al khalifatu ba'da mautir rasul sallallahu alaihi wasallam, ba wai ana nufin shine halifa bayan wafatin manzo alaihi salatu wassalam ba, kama ta qulur rafida, kaman yanda masu limamai 12 suke fada cewa ainihin wai shine zai zama halifa ainihin a bayan sa. Yace fa rasul sallallahu alaihi wasallam, manzo alaihi salatu wassalam, fa alama ali radhiyallahu anhu, ya aikata tare da sayyidina Ali, Allah ya kara masa yadda, lamma zahaba ila tabuk, yayin da ya tafi zuwa Tabuka, to ya aikata mithla ma fa'ala Musa ma Harun, irin abinda annabi Musa ya aikata tare da annabi Harun alayhimus salatu wassalam, tsira da aminta Allah ta bata gare su. Lamma zahaba li mi'adi rabbihi, yayin da ya tafi zuwa ga ainihin alƙawarin ubangijinsa. Qala ta'ala, Allah yake cewa wa qala Musa li akhihi Haruna, annabi Musa sai ya faɗa ma dan uwansa annabi Haruna, yace ukhlifni fi qaumi, ka wakilce ni ka kwafe makwafina a cikin mutanena, wa aslih, kuma ka gyara al'amura, wala tattabi' sabilal mufsidin, kuma kada ka kuskura ka bi hanyar mabarnata. Sai ce fa hadha min fada'ilihi radiyallahu an, to wannan yana daga cikin falalolin sayyidina Ali, Allah ya kara masa yadda. Wa huwa alladhi qatala khawarij, shine wanda ya yaki khawarijawa, wa qada ala fitnatihi ala fitnatihim, kuma ya gama da wannan fitina ta su, wa araha almuslimina min sharrihim, ya hutar da musulmi daga sharrin su, wa tahaqqaqat fihi busharar rasul sallallahu alaihi wasallam fi qatlihim, kuma abusharar manzo alaihi salatu wasalam ta tabbata gare shi a cikin sha'anin kashe su. Kun ga manzo alaihi salam yake cewa wata wato fitinannar jama'a za ta fito, ma'ana su ne khawarijawa ƴan kalakato. Manzo Allah sai yake cewa mafi wato dacewar jama'u biyu da gaskiya shine wanda zai kashe su, shine wanda zai yaƙe su ya ci nasara a dukkan akansu. Sayyidina Ali kun ga ya faɗa tsakaninsa da Muawiya, to kuma shine ainihin ya yaƙi da khawarij, ya kashe wajen sama da mutum 20,000 ko 25,000. har ma manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya faɗi cewa daga cikin wato akwai mabiyin su wanda yake da wani abu ya fito masa ainihin kaman nonon mata a jikin sa, ina ji aka faɗa sa ne ko a bayan sa, manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yake cewa to wannan shine sifar wannan shugaban nasu. Sai manzo Allah yake cewa to wanda yafi dacewa da gaskiya a cikin jama'a biyu da za su yi rigima shine wanda zai kashe su. Sayyidina Ali kafin ya yake su ya ta kaffa kaffa yuqaddimu rijlan wa yu'akhir ukhra, yi kaman yayi kaman ya fasa abu da ya zama dole, saboda haka aka yake su aka karkashe su. Sayyidina Ali ya ce aje a bincika, ana bincika ana bincika, sai da aka binciko wannan shugaban nasu. Sayyidina Ali yana ganin wannan sifa sai da ya kabarbari domin gode ma Allah, cewa to ya gamsu cewa yakin da yake da bangaren Muawiya shi yafi dacewa da ainihin da daidai, tunda wannan shine abin da manzon Allah ya faɗa. To saboda haka dai shine wanda ya zama ya yake su kuma ya hutar da mutane daga ainihin wannan sharri nasu. Wa huwa awwalu man aslama min asbiyan, shine farkon wanda ya musulunta daga cikin yara matasa. Fa awwalu man aslama min asbiyan harar aliyun radiyallahu an, farkon wanda ya musulunta daga cikin matasa ƴaƴa babayi ba shine sayyidina Ali, Allah kara masa yarda. Wa awwalu man aslama min ar-rijal, farkon wanda ya musulunta daga cikin manyan mutane al-ahrar wanda suke ƴaƴa babayi ba Abubakar as-Siddiq radiyallahu anhu, sayyidina Abubakar, Allah kara masa yarda. Wa awwalu man aslama min al-mawali, wanda kuma ya so musulunta daga bararrun bayi Zaid bin Haritha radiyallahu anhu, shine Zaid bin Haritha, Allah kara masa yarda. Wa awwalu man aslama min al-abid, farkon wanda ya musulunta daga cikin manyan mutane bayi Bilal ibn Rabah radiyallahu ta'ala an, shine sayyidina Bilal, Allah kara masa yarda. Wa awwalu man aslama min an-nisa, farkon wanda ya musulunta daga cikin mata Khadijatu bint Khuwailid radiyallahu anha, nana Khadija, Allah ya kara mata yarda. Wannan tafsiri da malam yayi shine zai fitar da kai daga dukkan wani sabani, in ka faɗa kamar haka to shikenan ka fita. Fa aliyun radiyallahu an, sayyidina Ali, Allah ya kara masa yarda, min as-sabiqin al-awwalin ila al-islam, yana daga cikin na farko farko marigaya zuwa ga addinin musulunci. Wa zawjatu ibni ar-rasul wa zawjat wa zawju ibnati ar-rasul sallallahu alaihi wasallam, kuma shine mijin ƴar manzo Ali sallallahu alaihi wasallam Fatima, da Fatima, Allah ya kara mata yarda. Wa abul hasan yayni, kuma shine baban ƴan biyu Al-Hasan bin Ali wal Husayn ibn Ali radiyallahu anhuma, shine sayyidina Hasan da sayyidina Husayn, Allah ya kara musu yarda. Sayyida shabab ahl janna, sune shugabannin matasan ƴan aljanna. Falahu fadailu azima, yana da falaloli masu yawan gaske. Huwa alladhi qala fihi an-nabiy sallallahu alaihi wasallam yawm Khaybar, shine wanda manzo Ali sallallahu alaihi wasallam ya faɗa a cikin sha'anin sa a wurin da za a yi yaƙin Khaybar. Yace lautiyanna rayata gadan, yace gobe zan bayar da tuta rajulan ga wani mutumin da yuhibbu Allah wa rasula, yana san Allah da manzo, wa yuhibbu Allah wa rasulu, kuma Allah da manzo suna san sa. Fastashara fas sahabatu kullum minhum, duka sahabbai suka dinga daga kawunan su. Kullum minhum yuridu an yakuna hadha shaksa, kowane yana nufin ya zamo ina ma shine wannan mutum. Allazi akhbara an-nabiy sallallahu alaihi wasallam, wanda manzo Allah ya bada labari annahu yuhibbu Allah wa rasula, cewa yana san Allah da manzo, wa yuhibbu Allah wa rasuluhu, kuma Allah da manzo ma suna san sa. Fa idha huwa aliyun radiyallahu an, sai ga sayyidina Ali ne, Allah ya kara masa yarda. Sayyidina Umar yace tunda nake ban taba burin shugabanci ba sai wannan daren. Haba, Allah gafarta malam, wannan kalma ai ba mai sauki ba ce. A ce kana son Allah da manzo an ba da shaida, kuma Allah da manzo suna son ka, kaga shikenan mutun ya hai. Fada min fada'ilihi al-azima, wannan daga cikin falolinsa ne manya manya. Radiyallahu anil jami', Allah ya kara yarda gare su gabaki ɗayan su. Saboda yanayin lokaci zamu tsaya a nan. Abinda muka yi daidai muna fata Allah shi ba mu lada, abinda muka kuskure muna fata Allah shi yafi mana. Wassalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Kuma sai guda ɗaya, wani ke cewa menene hukuncin arni ya shigo masallaci? To ya halatta arni ya shiga masallaci da izinin musulmi. Ayar da ake hujja da ita, ya ayyuhal ladina amanu innamal mushrikuna najasun fala yaqrabul masjidal harama ba'da amihim hadha. to wannan ana maganan haramin Makka bi akmali. Amma abinda malamai suka ce anan, idan da izinin musulmi ne dan wata maslaha ta da'awa ko dan wani aikin da kila shi wannan arnan ne kawai zai iya, da izinin musulmi zai iya shiga. Menene hujja? Saboda manzo Allah sallallahu alaihi wasallam akwai lokacin da Nasara Najran suka zo masa Madina, suka zo domin tattaunawa, kun ga saboda sauki halin manzo alaihi salam da kuma siyasar zamantakewa a masallacinsa mai daraja, masallaci lamba ta biyu a duk duniya, a cikin masallacin suka shiga hamma suka dinga yin bautarsu a ciki. Sahabbai sun so su dauki mataki, manzo Allah ya kiyaye su, suka yi abunsa suka gama suka yi tafiyarsu. Wanda an musu wani abin da ba daidai ba, kaga za su ga cewa to shikenan, ashe ma addinin ba addinin mu'amala bane, addinin cin mutunci ne, addinin kaza ne. Suka abin da suka yi, kun ga da izinin manzo Allah sallallahu alaihi wasallam suka shiga masallacinsa, kuma ba wai dan sun musulunta ba, sannan arnansu suka zo, arnansu suka tafi. To shi yasa malamai suka ce ya halatta shi najasa da aka ce innamal mushrikuna najasun, ita wannan najasa ce ta ma'ana, ba najasa hissiya ba. Me ake nufin najasa ta ma'ana? Yanzu inda za a ce ka taba arne, ba za ka ce to sai ka je ka wanke hannunka ba, saboda ka taba najasa kaman ba haya ko ba wani. Da arne zai zo ya sa riga, ya hada gumi a cikinta, sharkaf gumi, sai kwabe ya baka, sai ka tafi masallacin Juma'a ba komai. Wannan gumin nasa ba shi ne zai sa ta zama najasa ba, domin shi abin da zai tsarkake shi ne kalmar shahada. Saboda haka, dan ya tsunda hannu a cikin ruwa ko ya ci abinci ya rage, duk wannan ba komai, najasa ce ma'ana wuya ba hisiya ba. Ina fata mun gane. To wannan dai shi ne, wallahu ta'ala a'lam. Assalamu alaikum.